ministan mu ministan tsaro na cikin gida Lieutenant General Abraham Bello Danbazon shi tuni yace yanzu in duba wayannan liberated areas na duka inda zamu kai mutanen mu mun je wuraren nan mun tashi mun je Kongwa guna mun je Bama aso har mutanen su munna cewa lalle kan yanzu suka san cewa eh gwamnati ta kawo zaman lafiya wannan wuraren tunda har nazo na zai ci mutane na zo na da su mu yi magana je dai mun fara da mutane 1,200 ma'aikatan mu duka wanda muka kai wannan local government
sun da dai kamar kananan hukumomi ne zaka tura waɗannan ma'aikatan naka halin yanzu a jihar Borno
jiya muka zo da speaker da kuma members din house din muka ci amma ka san mu ba mu da office da kuma gidaje duka local government nan kamar yan sanda shi speaker yace zai magana mutane da kuma deputy governor din zai magana mutane za ba mu office da kuma gidaje da yake zamu tura mutanen mu saboda kan kama duka liberated area zamu tura mutanen mu kuma in Allah ya yarda
to ka yi ka ziyarci wannan garuruwa ta hanyar mota mai baka kwarin gwiwan tafiya da mota maimakon ka bi jirgin sama kamar da wasu ke bi
to alhamdulillah yara na fa na wurin ma'aikata na wurin kuma alhamdulillah na je lafiya na dawo lafiya ba wanda mu a hanya
to ranka dai ya kamar batun matsalolin makiyaya da manoma ka taba wannan batun
zamu bude wani fanni a cikin civil defense wanda za a kira su agro rangers mun keɓe mutane 5,000 wanda su ne za su ba da security